Majalisar Dinkin Duniya ta ma dai ware kusan mako guda ne, wato tun daga ranar 1 ga watan Fabrairu na kowace shekara da ta kasance makon ka fahimta juna tsakanin addinai a duniya. Manufa dai shine a samu kyakkyawan fahimta tsakanin manyan addinai tare kuma da mutunta juna, wanda hakan ka iya kawo zaman lafiya tsakanin al'umma. To koya malaman addini ke kallon wannan yunkuri na Majalisar Dinkin Duniya? Evangelist Usaku Tia Zarma wani mai bishara ne a jihar Adamawa.
Wannan mako da aka kirkiro shi domin haɗin kai na addini a duniya yana da muhimmanci sosai, domin ganin cewa iya abin da za a iya yi a wannan duniya domin a samu ci gaba shine a haɗa kan wannan addini, daga cewa sun zo na lafiya, ba tsangwama a juna, ba wata matsala da ke tafiya tare da su, sun fahimci juna kuma ya ci gaba daidai. To ina ga wannan yana da kyau sosai, domin zai kara haɗa kan al'umma a faɗin duniya baki ɗaya. Saboda haka ci gaba da yinta, domin yana da kyau sosai.
Sheikh Abdullahi Isa Adam, babban limamin masallacin Juma'a na ATV Yola, na fa ganin wannan makon na da muhimmanci, inda ko ya bada misali da abin da ke faruwa a ƙasar Malaysia.
Mu tsaya mu yi addinin mu tsakanin mu da Allah da ya halice mu, yace mu yi addini don bauta masa. Wancan mai addini shi ma ya irin nashi, ai kira zuwa ga mutunta juna a duk. Yanzu misali, bari mu baka misali ga inda irin wannan abin ya faru kuma an ci nasara, shine da yake na leka wajen shine kasar Malaysia. In ka duba, addini ne guda uku kuma su karfi a duniya. In ka kara da na hudu shine addinin Masihanci, ma'ana kaga Musulunci suke tsayinihin wato da abin da ya shafi karfi a kasar, saboda su kirke da mulki. Akwai addinin Buddhist wanda suke su mutanen Chinese da suke wurin ƴan kasa, suna addinin su. Akwai masu addinin Hindu, suna nan suna addinin su. Kowanne da wurin ibadar sa, kowanne da abu, amma ana mutuncin juna, ana ganin mutuncin juna, kowa yana ainihin kima, ganin kimar kowa.
Kuma da menene dai? Akwai fa bukatar samun fahimtar juna tsakanin mabiya addini, kamar yadda mai bishara Usaku Tia ya karin haske.
A ci gaba da faɗakar jama'a kan zaman lafiya, domin aka ce zama lafiya fi zama ɗan sarki, inji Bahaushe.
Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na Muryar Amurka, daga Yola a Najeriya.